Asma'u Sadiq, wacce aka fi sani da Baby Nice ko Mama Gada, ta ce a yanzu ta fi mai da hankali a waƙoƙin gada a wuraren bukukuwa da sauran taruka na matasa, maimakon raye al'adun wasu ƙabilu ko meye dalili.
Eh, to gaskiya ina yin waƙoƙi ne irin na gada, sannan kuma muna shiryawa mutane gada, musamman idan za su yi harkar aure wanda ya shafi harkar gargajiya, ma'ana tradition kenan. To mukan je mu shirya musu gada, muna da ƴan gada kala-kala, da maza da mata. Wani taron akan iya cewa mata kadai ake so, to muna da mata. Wani taron kuma ana hadawa maza da mata, ya danganta da yadda kake so.
Kinan da mun gada ana hada da kamar yadda ake yi a dandali, mata da maza, wannan tazo tayi waka, maza su kuma me suke yi?
Warai kuwa su ma mazan su rawa suke gaskiya, ana hada su da matan da maza, suna rawa a dandali. Yawanci zaki ga taron ana wazanin taron zaki ga suna yi maza da mata, wani kuma sun fi son mata, to ya danganta da yanda mutum yake so.
Na san a gada yawanci mafi akasari yara ne, ba manya ba, manya ne da ke kufa yara.
Eh, to gaskiya shi ma hawa-hawa ne, akwai yara ƴan daidai, sannan akwai matasa ƴan mata, sannan kuma akwai manya-manyan mata.
Ki ce abin naki babban ne a cikin
gaskiya abin dai, gaskiya sai wanda ya gani.
Sai akai hakika fara gadan nan, shi sha'awa ce ko kuma ke ma da kin yi gadan ne da kike tasowa?
Eh, to gaskiya kusan dai tunda ina yin waƙoƙi da na film da na siyasa, waƙoƙi da kika sani, to amma yanzu na fi mai da hankali na akan waƙoƙin gada. Abin da yasa na dawo waƙoƙin gada, dama su nake yi nawa na kaina. Waɗancan waƙoƙi sai dai mutane su kira ni haka, kamar masu waƙoƙin film su kira ni su ce suna son na film, amma ni dai in dai waƙa zan shirya, to gaskiya ta gada nake shiryawa.
Saboda tafuka kuɗi?
Ba haka bane, abin da yasa saboda kullum muna so mu dawo da al'adar Hausawa. Yawanci an saki al'adar Hausawa, zaki ga ana tar raya, an fi irin a ce indi yan night, wanene night night din nan, to mu ma ba ganda mu da da gargajiya night ba,
gaskiya ne, kada harshe ya gudu.
Yauwa, to shi
muna zancan kamar shekaru nawa?
Eh, to gaskiya yanzu da fara bunƙasa ta dai waka gada, gaskiya na kai shekara 10 ina yi, amma da fito da hanyar da ya kamata a ce a rinka kawo mata suna yin rawar gadan da waye, ina ga gaskiya yanzu zai kai kamar kusan shekara 5.
To farawa, rera mana wata waka ta gada mu
zin. To a waƙoƙin gada akwai waƙoƙi, ayyare na nayi, ayyara araye, ayyare na nayi, ayyara araye. To kin wani waƙan ma waƙa ce ta da, to duk mun jujjuya su irin su da dama. Eh, suka da na zamani.
Wannan fa zaki iya rera mana.
Akwai daya, ke kawa in ragayyar so dikina ina, dibiki ita ce ta zamo babbar kawa don ta kwashi fate.
To kin ce gadan nan kina hada da mata da maza, kuma gashi muna garin Kano.
Haka ne.
Shin ya ke karkewa tunda akwai shari'a, koko ba a bi gidajen biki don a kama misali?
A'a, to ai kin san abin a tsaftace yake. Idan kika ji an ce wato maza da mata, kamar da kika ana koro su, kin ga ai koro su maza da mata ne, kuma entertainment ne, kuma yana kayatar da mutane, kuma ba ruwan hukuma cewa za ta kama su ko wani abu. To shi ma haka, wannan abin na nishadantarwa ne, kuma a tsari ake yi, a ka'ida ake, ba wai cakuɗa ake yi ba. Gaskiya ba matsala, tunda abin a tsara ake yin shi, ba a cakuɗa ake ba, abu ne ake yin shi a tsari.
Dambin alfanu ko?
Yauwa, a an samu alfanu wallahi.
A fannin mu na tsegumi kuwa, fitaccen mai wasan barkwanci nan Shayi Law a shafinsa na Twitter ya bayyana cewa nan da shekaru 3 masu zuwa zai tsaya dan takarar shugabancin Najeriya. A cewarsa, masu iya magana kan ce idan zaka roƙa, to ka roƙa da babban masaki. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.